الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 30 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 2438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan biyu shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin ya albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai tambayar dan uwa, bambancin kabli da ba'di. Idan aka ce kabli, sujada ce ake yi guda biyu gabanin salamcewa daga sallah, domin wani abu da ya faru a cikin sallar na rage. Idan aka ce ba'adi, sujada ce guda biyu wadda ake yi bayan salamcewa daga sallah a sababin wato ƙari da aka yi, ko kuma lokacin da ake kokonto. Dukkansu waɗannan sujada guda biyu Allah ya sunnanta mana, ko mu ce ya shar'anta mana akan halishan manzansa, domin cike gurbin abinda ya samu tawaya daga cikin sallolinmu. Kamar yanda hadisi ne tabbatacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sallaci sallah ta al'asr da aka yi raka'a biyu, aka yi tahiyya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salamci, sai ya koma can wato gefen masallaci karshen sa, manzon Allah ya je yayi kishingide akan wani kututtire na dabino, kace kamar afsace yake. A lokacin nan wani sahabi ana kiran shi Zulyadai, lakabin sa kenan, sai ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, a kusirati salatu am nasit, yace ya manzon Allah, shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai? Manzon Allah ya tambaye shi me ya faru, yace raka'a biyu kai. Manzon Allah yace ba a rage sallah ba kuma ban manta ba. Zuwa jimawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbai ala wajihi tafabbut, domin ya tabbatar da shin abinda wannan sahabi ya faɗa masa haka ne ko ba haka bane. Ya tambayi wasu daga cikin sahabbai, su Abubakar Allah ya kara musu yadda, yace shin abinda Zulyadaini ya faɗa gaskiya ne? Suka ce kwarai ya manzon Allah, raka'a biyu kawai kai ka salamci. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya dawo mahallinsa na liman, ya fuskanci al-qibla yayi kabbara, sahabbai suka yi kabbara, manzon Allah ya zo da raka'o'i biyu da suka rage. Da ya salamci sai ya duka ya yi sujada guda biyu, su ne kenan sujada ba'adi, domin waɗannan sujada guda biyu sai bayan da ya salamce Yesu. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya waiwayo yake faɗa ga sahabbai, yake cewa innama ana basharun, ku san da cewa dai ni dai dan adam ne, an saka matan saul. Manzon Allah ya ce nakan yi mantuwa kamar yadda kuke mantuwa. Sai ya ce fa idza nasitu fadhakkiruni, daga yau manzon Allah ya ce in na yi mantuwa, in na manta wani abu, manzon Allah ya ce ku tunatar da ni. Kaga wannan me ya janyo yin waɗannan sujada guda biyu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salamce kafin cikar sallah. Don haka duk wanda ya salamce kafin cikar sallah, to anan sai ya tashi ya zo da abin da ya rage masa a ƙarshe in ya salamce sujada guda biyu, sujada ba'di. Misali da kai raka'a ɗaya ma sai ka salamce, ko kai raka'a biyu ka salamce, ko kai raka'a uku ka salamce, sai ka tashi ka zo da iya abin da ya rage, a ƙarshe kuma kai sujada ba'di. Ƙarin fa'ida, in an yi sujada ba'di ko sujada ƙabli, ba maganar maimaita tahiyya. Maimaita tahiyya bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne da'if. Sawa'an sujada ƙabli ce kai ko sujada ba'di kai tsaye, wato za ka salamce. Haka kuma hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ɗaya daga cikin salloli na yamma, in ma azhar ko la'asar, da aka yi raka'a biyu maimakon a zauna a yi tahiyya, manzon Allah sai ya tashi ya sai ya manta sai ya miƙe, sai ne ya kawo raka'a huɗu gaba ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama tahiyya sai ya duka sai ya sujada guda biyu, su ne sujada ƙabli, bayan ya yi su sannan ya salamci. Me ya janyo waɗannan sujada? Abin da ya janyo su shine wannan zama na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Don haka waɗannan sujada guda biyu kafin salamcewa daga sallah su ne suka cike wannan gurbi. Akan waɗannan hadisai guda biyu, malaman malikiya da wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa mai sallah sai ya tsaya yayi nazari, a duk lokacin da ya samu ƙari a cikin sallarsa sai ya sujada ba'di, a duk lokacin da ya rage sai ya sujada ƙabli. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan kullun iya abin da ya faru a cikin sallah na ƙari ko rage kawai iya abin da mutum zai sujada ƙabli zai yi, wasu sun tafi a kullun sawa'a rage mutum yayi ko ƙari yayi sujada ba'di zai yi. Sun kuma da suka hada kan wannan hadisai sai suka lura da a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ƙari sujada ba'di yayi, a inda ya rage kuma yayi sujada ƙabli. To haka lokacin da ka samu kokonto a cikin sallah, misali sai ka ringa kokonton shin ni a raka'a ta biyu ce nake ko a ta uku, sai ka dauke ta a matsayin raka'a ta biyu, domin ta biyun ita ce kake da yaqini, sai ka tashi ka kawo raka'a biyu, sannan a ƙarshe in ka salamce kai sujada ba'di. Ko lokacin da kake kokonton shin ni a raka'a ta hudu ce nake ko a ta uku ce, to sai ka dauke ta a matsayin ta uku, domin ta hudun kana da kokonto amma ta ukun kana da yaqini, sai ka tashi ka zo da wannan raka'a in ka salamce, sannan kuma sai kai sujada ba'di. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana in har sallah ta cika, an gane ko in sallah bata cika ba, to waɗannan sujada biyu da kai manzon Allah yace sun cike maka gurbi. In kuma sallar ta cika, to wannan sujada biyu da kai zai zamanto wato turmuzar da hancin shaidani ne akan ƙasa, ma'ana abu ne wanda ke kaskantar da shi, ke kunyatar da shi, saboda Ubangiji Ta'ala ya umarce shi ya duka ya sujada yaki, kai kuma ga ya kai. Shi ne yace kenan in sallah bata cika ba, kenan wannan sujada sun cike gurbi. In kuma sallah ta cika, kenan kana targima da shaytan, ya zamanto kenan kaskantawa ne ga shaidani. Wai hukuncin yin bawali a tsaye, yin fitsari a tsaye matsayin shi halaka ne, an gane in ya kama, amma dalilin da yake tabbatar da halaccinsa hadisi ne sahihi yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila subadati qaumi fa bala qaima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa zuwa jibji na wasu jama'a manzo Allah sai yayi bawali a tsaye yin wannan bawali da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi a tsaye yana yayi shi ne domin yayi bayani game da halaccinsa angani amma ba al'adar shi bace ba ba dabi'ar shi bace yau da gobe kullun in zai yi bawali a tsaye yake a yayi ne domin ya bayyana ma al'umma yin bawali a tsaye halaka ne kuma musamman a lokacin da ka samu kanka agu wanda yake na kazanta na datti dan haka ajimji ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bawali a tsaye a shara ne cikin wata shara ne hadisin da yazo a cikin sunan Abi Dawud na wato Ibnu Umar da yake cewa wannan Umar da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni ina bawali a tsaye sai ya ce ya Umar kar ka yi bawali a tsaye yace tun daga ran nan ban koma yin bawali a tsaye ba da hadisi wannan hadisi bai inganta ba da hadisin da Aisha take cewa duk wanda ya baku labarin cewa wato akwai kuma hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa duk wanda ya baku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin bawali a tsaye tace kar ku gaskata shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bawali sai a tsugunne haka Aisha ta faɗa anan malamai suka ce Aisha ta ba da labari ne dangane da iya abin da yake saninta kenan abu wanda yake cikin gida shi kuma wancan sahabi ya ba da labari ne game da abin da idan shi ya wannan kishi ya nuna masa kuma ka'ida ta malaman hadisi suka ce al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan mai kurewa idan nace kaza ake yi kai kace ba a yi to ni da nace kaza ake yi fada ta ake gabatarwa akan taka a ka'ida ta malaman hadisi in kowanne maganar kowanne hadisin ya inganta wannan hadisi ya tabbatar wannan ya kore to wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa to dan haka ita ta bada labari ne game da iya abinda ta sani kenan a cikin gida amma abinda yake waje ai ba ta sani ba to dan haka a takaice yin bawali a tsaye halaka ne amma fa kar kai bawali a tsaye kace a kai ma ka dabbaka sunna ka kwatanta sunna kamar yanda wasu suka dauki wannan waya a matsayin har ma kwatanta suke wasu kana kebanta wata rana kamar yanda wani malamin mu yake ba mu labari a wata kasa ce can wai suke sai a zo a ranar sai kowa ya zo yana bawali a tsaye wai da sunan cewa wai sunna ce yake dabbakawa to a takaice dai duk inda mutum ya samu wuri wanda yake na kazanta inda in ka tsugunna wato najasa tana iya taba tufafinka to anan zaka iya yin bawali a tsaye zaka iya yin bawali a tsaye kuma ka kiyayi kamar misali yanayin al'ummar da kake zauna a cikin ta saboda akwai abubuwa waɗanda al'umma sun jahilce shi wanda yanzu misali in ka dauki a da a cikin yanayin al'umma ta musulmiya na in ka ga mutum kawai duk wanda ya bawali a tsaye arni ne kafiri ne kawai sai arni shi yake bawali a tsaye to in kamar al'ummar ka za su maka irin wannan mummunar fahimta to sai ka kiyaye abu duk abin da zai iya janyo maka tuhuma to wannan nisantar shi kake saboda shi yin bawalin ai ba sunna bane ba halaka ne to amma in dai wata matsala za ta biyo baya na a tuhumce ka to sai ka kauce ma wannan al'amarin saboda duk abin da zai janyo ma mutum tuhuma to abin da ya kamata mutum ya kauce shi ko kuma in ma yi za ka yi to sai ka yi musu bayani kunji dalilin da ya sa zan yi ko in ka yi sannan ka yi musu bayanin cewa ga dalili kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi yana cikin itikafi matansa suka kai masa ziyara su dan zanta cikin dare manzo Allah ya tashi ya dan rako su wata rana ya rako matar shi Safiya saboda gidanta yana da nisa da masallaci manzo Allah ya rakota cikin dare manzo Allah sun tsaya da ita a gefe suna tattaunawa wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina da suka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mace a tsaye sai suka ringa gaggawa suka canza salon tafiya suna bin rabin bango suna duku-duku manzo Allah da ya gansu sai ya kirawo sai ya ce ku zo ku zo suka zo manzo Allah ya ce kun ga ba kowa bace matata ce Safiya suka ce ya rasulullahi ya miza ai ba za mu muna daga to da kai manzo Allah ya ce a shaytani yana gudana a jikin dan adam irin yanda jini ke gudana manzo Allah ya ce ina jin tsoron ya jefa muku wani abu a cikin zuciyarku ku ce kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata cikin dare a tsaye to dan haka duk wani abu wanda za a iya tuhumar ka to sai ka fito kai bayani shine muka yi misali an ganka a wancan unguwa ta masu zaman kansu aka ganka me ya kawo ka sai ka ce a wani ne nake bin bashi an ce ba zan same shi ba sai a wannan lokaci ana duk wanda ya ganka sai kai masa bayani ko kai ba mai aure ba aka ganka da mata ka goro to duk wanda kake tsammanin zai tuhumce ka sai ka gaya masa a'a wannan kanwar mahaifiya ta ce ko kuma kanwa ta ce ko kuma ya ta ce ko kuma ka gaya mishi dai ga alakar ka tsakaninka da ita dan kar yayi gaba ya samu ta cewa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sala wato mun tsaya karshen hadisi na wato hadisi na Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asbihu bisubhi manzo Allah yace ku tsawaita karatu na sallar asuba shine ma'anar asbihu bisubhi ai adilu salata subhi wa qira'ataha ku tsawaita sallar asuba da karatun ta kenan ko kuma adilu qira'ata salati subhi ku tsawaita kenan karatu na sallar asuba ku jata ta tsawaita sai yace fa innahu a'zamu li ujurikum manzo Allah yace domin yin haka wato shine mafi girmama ladan ku a gun ubangiji subhanahu wataala lafazin fa innahu a'zamu li ujurikum jumla ce ta aliliya ma'ana me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu cewa mu tsawaita sallar asuba domin ladan mu ya girmama a wajen ubangiji subhanahu wataala sabani ga malaman hanafiya su sun tafi akan asbihu bisubhi suka ce anan in alfajir ya ke to kai tsaye ba za a tada sallar asuba sai a bari sai gari ya haskaka ko ina haske ya gama sannan za a tada sallar asuba menene dalilin ku suka ce manzon Allah ya faɗa ya ce asbihu bisubhi jumhur malamai suka ce a hadisin yana nihi a tsawaita karatu a sallar asuba kamar yadda dalilai suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar asuba manzon Allah yakan fara ta da jijjigi ma'ana da zaran alfajir ya keto to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wato saurarawa kai tsaye akan ta da sallar asuba kamar yadda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin sahihain asalin sa dai yana cikin al-Muwatta ta al-Imam Malik take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yu'rafna min al-ghalas tace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci sallar asuba a gama sallar asuba matan muminai su koma zuwa gidajensu ba a iya gane cewa wance ci an gane ku saboda duhun dare suna lullufa da mayafan su ba a iya gane cewa wance ci har sai sun isa gida wannan kaga yana nuna sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta ne da jiki kuma a hadisi da ya gabata shine yake cewa wasuha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalliha wato bil galas ita asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallatar ta wato shine yake cewa bil galas wato a lokaci wanda yake na jijjihi sai yake cewa wato da hadisin da yake cewa wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana gama sallar asuba a lokacin da mutum ke sanin abokin zaman sa me ake nihi da abokin zama wanda ya zauna kusa da kai damar ka ko hagunkin ka in an sanance daga sallar asuba idan ka waiwaya zaka iya gane cewa wani ne sai yace wa kana yaqra'u bis 60 ila al 100 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan karanta aya 60 kenan a lokacin da ya takaita in kuma ya dan tsawaita to manzo Allah yakan kai har aya 100 a sallar asuba dan haka akan wannan dalili ne malamai suka ce ita sallar asuba an so a tsawaita karatunta kamar yadda insha Allah zamu iske hadisai waɗanda suke bayani game da gwalgwadan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa wato na surorin alqur'ani a cikin sallolin sa zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحو وقال سجد بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة واتو دغا أبو هريرة الله إكارا مسا يدى كفتا للي مزان الله صلى الله عليه وسلم يج من أدرك من الصبح ركعة دوان دا يرزكي ديدي دي ركعة ليا من الصبح واتو نسلر أصبع قبل أن تقلو الشمس kafin rana ta hudu manzo Allah yace faqada adraka al-asra amma faqada adraka as-subah tabbas wato ya riski sallar asuba a lokaci bacci ya rinjaye ka baka falka ba sai gab da huduwar rana kafin rana ta hudu ka samu raka'a guda to wannan raka'a guda da zaka zo da ita kuma rana ta rige ta hudu to tabbas ka samu sallar asuba a lokaci mun fahimci abinda hadisin yake ni ma'ana mutum ne ya falka kusa da huduwar rana yayi arwalla ya tashi ya kabbara sallah sai ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta hudu ɗayan kuma sai bayan huduwar rana yazo da ita to wannan ya riski sallar asuba a lokaci domin lokacin sallar asuba na farawa daga ketowar alfajir ƙarshen sa shine huduwar rana to dan haka wannan raka'a ɗaya da ka same ta kafin rana ta hudu ita ta janyo ɗayar ya zamanto a jibilce ka samu sallar asuba a lokaci ba ramuwa bace shine sai yace wa man adraka raka'atan min al-asr manzo Allah yace duk wanda ya riski raka'a ɗaya game da sallah ta al-asr qabla an taghruba ash-shams kafin rana ta fada manzo Allah yace faqad adraka al-asr tabbas wato ya riski sallah ta al-asr rana ta kusa fadawa kai ko kai sallah ta al-asr ba kafin rana ta fada sai ka samu raka'a daya sauran raka'o'in uku sai bayan fadawar rana wannan dayar ta jinyu uku nan gaba daya kenan ka riski sallah ta al-asr a lokaci kenan ba ramuwa bace domin shi ma lokaci na al-asr baya fita wato sai idan rana ta fada shine karshen zababban lokaci wato karshen lokaci na sallah ta al-asr kenan shine sai yace naga al-Imam Muslim riwayarsa daga Aisha Allah ya kara mata yadda kwatancin wannan hadisi sai dai a cikin riwayarsa maimakon man adraka min as-subhi rak'atan shi sai lafazin yace man adraka min as-subhi sajidatan shine yace badla rak'atan kenan badal raka'atul maimakon raka'a shi kuma a cikin lafazin sa kenan man adraka min as-subhi sajdatan thumma qala sanna al-imam muslim sai yace was-sajdatu innama hiya raka'a abinda ake nimi da sujada raka'a ake nihi kamar yanda yake cikin wancan lafazi na wanda yake muttafaqun alai kuma haka wannan hadisi yana nuna mana lokacin sallar asuba nazarcewa tun daga ketuwar al-fajr kenan har zuwa huduwar rana kenan in ne kafin rana ta hudu mutun ya sallaci sallar asuba to wannan ya sallace ta a lokaci ba ramuwa bace kuma sannan bugo da ƙari yana nuna mana lokacin la'asar nazarcewa har zuwa fadawar rana da zaran rana ta fada to lokacin la'asar ya fita sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato ita sallah kenan ana riskanta ne da samun raka'a guda duk wanda ya samu kenan raka'a guda a lokaci kenan ya samu sallah in dai ya samu raka'a guda to wannan dayar ita ce za ta janyo sauran abin da ya rage akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa haka sallah ta jama'a ana riskanta da samun raka'a cikakka idan ka samu abin da yake koma bayan raka'a to baka samu sallah ta jama'a in kaga wata jama'a za ta yi sallah kana iya bin su amma in dai ka samu raka'a cikakka tare da liman to ba maganar ka maimaita wannan sallah a cikin wata jama'a sai dai in a matsayin nafila ne zaka saki sannan wannan hadisi shine wanda malamai suka gina cewa misali matafiyi ya dawo daga bulaguro bai sallaci sallah ta la'asar ba an gane ko ya iso gida sallah ta la'asar ta kuce masa a halin bulaguro bai ba ya iso gida iya abin da ya rage masa bayan yayi arwalla kawai raka'a din zai iya samu kafin rana ta fada to anan ita sallah ta la'asar wato zai sallace ta sallah ta zaman gida an gane ko domin ya riske ta a lokaci ya zo gida kenan lokacin la'asar bai fita ba in ko ya iso gida bayan rana ta fada akan hanya sallah ta la'asar ta kuce masa to iya abinda zai yi rama ta kenan sallah ta bulaguro raka'a zai akan haka suka ce idan matafiyi ya iso gida kafin rana ta fada zai samu raka'a biyar alhali shi ko bai yi azhar bai la'asar a cikin halin bulaguransa an gane ko bai azhar bai la'asar a cikin halin bulaguransa suka ce anan wato da azhar kin da la'asar gaba ɗayan su kenan zai yi su sallah na zaman gida me yasa saboda raka'a biyar ce zai samu kaga tunda ya riga ya iso gida kafin rana ta fada zai samu raka'a biyar wannan ɗaya ita ta janyo uku domin ya riski sallah lokacin sallah ta azhar da la'asar duka gaba ɗaya suka ce in kwa ya kasance kenan anan iya abinda zai samu raka'a hudu ce ko kasa da haka kenan a cikin wannan da abinda yake kasa da haka kenan raka'a kamar misali raka'a hudu ko raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a daya anan suka ce ita la'asar kenan ya riski lokacin ta sai yi ta sallah ta zaman gida ita kuma azhar din sai yi ta sallah ta bulaguro me yasa saboda la'asar ya iso a lokacin ta karin fa'ida anan misali mace ce ta samu tsarki kafin rana ta fada bayan ta yi wanka ta gama za ta iya samun raka'a biyar kafin rana ta fada to anan azhar da la'asar suna kanta an gane ku mace jinin al'ada ya yanke mata kafin rana ta fada ta bayan ta gama wanka za ta iya samun raka'a biyar to anan ta tabbata azhar da la'asar suna kanta me yasa ta samu tsarki a lokacin su haka in ko ya kasance za ta samu raka'a hudu ko uku ko biyu ko daya bayan ta yi wanka kafin rana ta fada za ta samu raka'a hudu ko raka'a uku ko biyu ko daya to anan iya abin da yake kanta sallah ta la'asar domin ta samu tsarki a lokacin sallah ta la'asar wancan azhar ta fadi to haka za ta kiyasta haka a karshen dare kenan in ya kasance bayan kito wannan karshen dare ta samu tsarki kafin alfijir ya kito a takaice za ta iya samun raka'a hudu kafin alfijir ya kito anan malamai suka ce bayan ta gama wanka kenan kenan azza wannan asuba magariba da isha suna kanta saboda magariba raka'a uku ce wannan dayar ita kuma ita ta janyo saura na sallar isha in go ya kasance za ta samu raka'a uku ko biyu ko daya kafin alfijir ya kito bayan ta yi wanka to isha ta fadi wannan kai a magariba ta fadi kenan ishar ita take kanta shine a takaice anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana duk wanda ya riski daidai da raka'a daya minas subhi game da sallar asuba qabla an taqulu ash-shamsu kafir rana ta hudu faqad adraka as-subha manzon Allah yace tabbas ya riski sallar asuba a lokaci haka wa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riski raka'a daya game da sallar ta al-asr qabla an taghruba ash-shamsu kafin rana ta fada manzon Allah yace faqad adraka al-asr tabbas wato ya riski sallar ta al-asr a lokaci وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذلك أبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو وتلقى أبو سعيد الخدري الله إكرم سيداك فناجم زان الله صلى الله عليه وسلم ناجوا لا صلاة بعد الصبح manzon Allah yace babu wato sallah bayan sallar asuba hatta ta gudu ash-shams manzon Allah yace sai an kai lokacin da rana ta gudu hatta anan ma'anarta shine ai ila an ta gudu ash-shams sai an kai lokacin da rana ta gudu ta dan daukaka sanan yake halatta mutum yayin nafila an gane ku kenan la salata ba maganar sallah ta nafila ba'da subhi bayan sallar asuba hatta ta kulu ash-shams manzon Allah yace sai an kai lokacin da rana ta hudu kenan bayan hudowar ta ma ba kai tsaye ba mutum zai tashi yayi kamar yanda karin bayani zai zo kenan sai rana ta dan daukaka sai yace wala salata ba'da al-asr manzon Allah yace babu sallah ta nafila bayan la'asar hatta ta giba shams ai ila an ta giba shams sai an kai wato shine fakewar rana sai rana ta fada wannan hadisi ne muttafaqun alai sai yake cewa lafazin al-imamu muslim la salata ba'da salati al-fajr maimakon la salata ba'da subhi ai sai yace la salata ba'da salati al-fajr domin la salata ba'da subhi yana iya daukan ma'anar bayan ketowar alfijir domin asuba tana kasancewa idan alfijir ya keto an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wallaili idh adbar wasubhi idha asfar idan aka ce asubu shine ketowar alfijir kenan wannan lafazi akwai ihtimalin la salata ba'da subhi in ma ya kasance kawai da zaran alfijir ya kito kenan ba maganar sallah tun daga nan kenan sai an kai hudowar rana ko kuma la salata ba'da subhi yana iya daukan ma'anar kenan bayan sallar asuba domin ita sallar asuba ana kiranta asubu kenan fa'idar wannan lafazi na al-imamu muslim cai la salata ba'da salatil fajr kenan sai ya zamanto wannan nasi ne a bayyane maimakon wancan kenan akwai ihtimalai imma yana iya kasancewa kenan bayan hudowa alfijir kenan ba maganar sallah ta nafila sai an kai rana ta hudu yana iya daukar ma'anar bayan sallar asuba ba sallah ta nafila sai rana ta hudu to wannan lafazi sai nuna mana la salata ba'da salati alfajr ai babu sallah ta nafila bayan sallah ta asuba kenan sai an kai rana ta hudu sannan wato sai yazo da hadisin Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda ke fada salasu sa'ati wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa lokata guda uku wato shi Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda yake cewa salasu sa'ati wato lokata guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na hanin mu game da yin sallah a cikin su a dunkule kenan wa anna qabura fihinna mautana kuma ya hane mu mu binne mamatan mu a cikin wadannan lokata guda uku farko sai yace hina taqulu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi wato lokacin da rana ke hudowa bazigatan ma'ana tana mai kintowa tana mai bayyana idan aka ce buzugu shams shine ai zuhuruha bayyana take nan lokacin da take dullowa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul an'am falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar shine yace hina taqulu ash-shams lokacin da rana ke hudowa bazigatan tana mai bayyana manzo Allah ya hane mu mu salla a cikin wannan lokaci kuma ya hane mu gunne mamatan mu hatta tartafi sai an kai lokacin da rana ta daukaka don haka wannan lokaci yin salla ta nafila haramun ne gunne mamaci haramun ne domin hani ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma iya abinda hani yake fa'idantarwa haramci bayani zai zo micece illa sannan lokaci na biyu sai ya ce wahina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazula ash-shams wato da lokacin da wato garjin rana ke tabbata wato sai an kai lokacin da rana ta gushe qa'imu dhahira shine wato tsayuwar rana ga idan mai dibi domin rana in ta kai tsakiya idan ka kalla baka sai kai tsammani sai kai zaton cewa a tsaye take ba ta tafiya alhali ita ko tafiya take an gane ko shine suke fada a larance qama qa'imu dhahira ma'ana kenan rana ta tsaya ma'ana ba ta tafiya a idan mai kallo domin lafazin az-zahira shine garjin rana kenan tsananin zafin ta lokacin da yake tsananta shi kuma lokacin da rana ta je tsakiya kenan tana nihin karkata to shine ake cewa qa'imu az-zahira shine yace wahina shine larabawa suke fada suke cewa saman naharu ma'ana rana ta tsaya kenan ba ta tafiya domin lafazin as-sawm yana daukan ma'anar wato mutun ya tsaya gude baya motsi kenan shine yake cewa fada'aza wa sallila hamma anka bi jasratin zamulin idza sama an-naharu wa hajjara shine yace wahina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazul ash-shams da lokacin da garjin rana ke tabbata ma'ana lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin karkata wanda a idan mai dibi a tsaye take alhali ita ko tana tafiya to a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu wato mi salla ta nafila kuma ya hane mu gunne mamatan mu sai an kai lokacin da rana ta karkata kenan sai ta karkata inuwa ta sauka lokaci na uku sai yace wahina tabayyafu shamsu lil buru lokacin da rana ta karkata domin fadawa tabayyaf aitami shine yace wahina tabayyafu shamsu lil buru da lokacin da rana ta karkata domin fadawa shi ma a lokacin nan baya halatta mutum yayin sallah ta nafila baya halatta kuma abin ne mamaci lokacin da rana ta karkata kenan ta yi ja ta je fadawa
sai mallan ke fada cewa wal hukumu tsani inda Shafi'i, hukunci na biyu a wurin al-Imam Shafi'i, riwayarsa a hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da dangane wanda yake mai rauni, wa zada sai ya dada sai ya ce illa yawmul jumu'a, wato sai dai a ranar jumu'a. An gane ko? Wa kazali Abi Dawud an Abi Qatada ta nahu, shi ma riwaya ta Abu Dawud sai aka samu tugaciya aka ce illa yawmul jumu'a, sai dai wannan istisna wannan bai inganta ba, da'ifi ne. Ranar jumu'a tare da cewa dalili ya tabbatar ba maganar kakkauta nafila sai liman ya zo. An gane ko? Sai liman ya zo, amma ga wanda yaje masallacin juma'a zai yi ta yin nafila har a kai lokacin da limami ya fito. A hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana abubuwa guda 6 zuwa 7 wanda duk mutumin da yana da mutu da su a ranar juma'a shine mutun ya tsaftace jikinsa, ya shafa turare, ya tafi masallaci ba tare da ya ketara jama'a ba, ya yi nafilfili, sannan limami aka kai lokacin da limami ya fito ya tsaya ya saurara khutba, sannan ya sallaci ba tare da ya yi wani lagawu ba, sannan kuma ya sallaci sallah tare da limamin, manzon Allah ya ce za a gafarta masa daga wannan juma'a zuwa juma'a ta gaba, a wata riwaya ta karin kwana 3. To wannan hadisin sai yake nuna cewa ya ringa nafila har aka kai lokacin da limami ya fito. Kaga abin da ke tsaye da yin nafila a ranar juma'a shine kawai fitowar limami, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce za ka yi ta yi. To don haka shi wannan istisna da yace illa yawmul juma'a sai ranar juma'a, to wannan shi bai inganta ba. A takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana haramcin sallah ta nafila bayan sallar asuba, wato sai an kai rana ta hudu, kuma bayan ta hudu sai ta daukaka. Don haka yace la salata ba'da subhi hatta taqulu ash-shams, to haka bayan la'asar sai yace babu sallah ta nafila bayan la'asar sai an kai lokacin da rana ta fada. To don haka da wannan hadisi na Uqba ibn Amir shi a cikin shi sai aka samu ƙarin kenan shine da lokacin da rana ta kai tsakiya. Illa kasancewar anan malamai sun dan samu sabani, wasu sun tafi akan cewa gaba ɗaya kwata-kwata sallah ta nafila ba ta halatta bayan la'asar da bayan asuba. An gane ku? Sai an kai lokacin da rana ta hudu in bayan asuba ne, in bayan la'asar ne, to sai an kai lokacin da rana ta fada. Haka da wannan lokaci na uku shine lokacin da rana ta kai tsakiya. Da lokacin da rana ta kai tsakiya, tare da cewa lokacin da aka yi hanin sallar wannan kenan a dunkulanin mun samu uku, amma inda zaka jimilce su sun kai kamar misali lokaci ne kamar kusan guda 4, lokaci ne wajen kusan wannan guda 5, lokaci na farko kenan tun daga sallar asuba har izuwa hudowar rana, na biyu tun daga sallar wato kenan lokacin da rana ta kai tsakiya, lokaci na uku wato lokaci kenan abinda muke so mu gane, lokaci na farko bayan sallar asuba ba maganar yin nafila sai an kai lokacin da rana ta hudu, sannan daga hudowar rana kuma har lobai ya halatta kai nafila ko da ranar ta hudu, sai ta kai lokacin da ta daukaka gwalgwadan tsawon goran mashi bayan hudowar ta kenan da minti 15 misali. Kenan anan mun samu lokacin na hani guda nawa? Guda 2 kenan. Na farko in an gama sallar asuba ba maganar kai nafila har akai lokacin da rana za ta hudu, kamar yadda yace hatta ta hudu ash-shams, to haka a lokacin hudowar rana in ta hudu baya halatta kai nafila daga hudowar ta hannu, sai an kai ta dan daukaka gwalgwadan tsawon goran mashi kenan, sai an samu kamar minti 15. Misali rana tana hudowa a karfe 6, in ta hudo a karfe 6, an gane ko? Kamar yadda yake a lokacin rani, misali in ya kasance a wannan lokaci to ba maganar sallah ta nafila kenan, sai ta dan daukaka bayan hudowar ta kenan an samu kamar minti 15. sannan lokaci na uku kenan lokacin da rana ta kai tsakiya shi ma ba maganar sallah ta nafila sai an kai kenan sai rana ta karkata lokaci na hudu kenan bayan sallah ta la'asar ba maganar sallah ta nafila har akai lokacin da rana ba maganar sallah ta nafila har akai lokacin da rana za ta yi wannan jajaja in ta yi wannan jajaja shi ma ba maganar sallah din nafila tun daga nan domin in ta yi ja ta karkata ne zuwa fadawa to daga wannan lokaci kuma sannan ba maganar sallah ta nafila kenan har zuwa fadawar ta sai ya tabbata rana ta fada kenan shine bi tafsir malamai suka zana cewa lokacin ne guda biyar to sabanin da malamai suka yi wasu suka ce kwata kwata sallah ta nafila sawa'an wanda take da sababi ko wanda ba ta da sababi ba ta halatta kamar yanda wato malikiya da hanafiya da su da malaman hanabila sun tafi akan cewa sallah ne sababi ko wanda ba ta da sababi duka ba sa halatta bayan asuba ko bayan la'asar ko lokacin da rana ta kai tsakiya ko lokacin da ta je fadawa menene dalilan su waɗannan hadisi illa kasancewar al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa kamar yadda zamu iske hadisi nan gaba wanda ke nuna cewa sallah wanda take da sababi ita ba ta cikin wannan hali misali sallah wanda take da sababi akwai irin sallah ta wani akwai tahiyatul masjid tahiyatul masjid koda a waɗannan lokacin ka shiga cikin masallaci to baya halatta ka zauna sai kai ka domin tana da sababi menene sababin ta shine shiga masallaci da nihin zama kamar yanda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku ya shiga masallaci manzon Allah ya ce kada ya zauna sai ya sallaci rak'a kaga sababin abin da ya janyo wannan rak'a biyu shine shiga masallaci da nihin zama dan haka wannan ba ta cikin hali haka misali wato raka'o'i biyu wanda aka sunnanta mana bayan arwalla sunnatul wudu domin ko a tsawon dare ko a cikin tsawon yini in dai kai arwalla to an sunnanta maka kai nafila raka'a ita ce ake kira sunnatul wudu menene sababin ta arwalla da ka jaddada to ita ma wannan ba ta cikin hali irin su salatul istikhara sallatul istikhara raka'a biyu da mutun yake yaba Allah zabi akan wani al'amari mai muhimmanci da yasa gaba ita ma wannan ba ta cikin hali ko bayan la'asar ko bayan asuba ko lokacin da rana ta kai tsakiya gaba daidai a lokacin nan zaka iya yin ta haka misali sallata kisfewar rana ita ma ko a irin waɗannan lokacin ana iya yi sallata dishewar hasken rana da irin su wannan raka'o'in dawafi kamar yadda zamu iske wato da sauransu dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai irin su Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim da sauransu sun tafi akan su Sheikh wannan Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di sun tafi akan cewa wannan ku shine ya furijai kasancewar in dai na filfili ne waɗanda suke da sababi to ba sa cikin hali kenan ko a wannan lokaci in dai nafila ce wanda take da sababi to mutum yakan iya yin ta ba sa cikin wannan hali haka misali ramuwar sallah ita ma ba ta cikin wannan hali kamar misali ka falka a lokacin hudowar rana rana tana hudowa ka falka ba maganar jira take yanke zaka ramu wannan sallah da ta kunce maka haka misali wato haka kamar misali haka misali irin su sujada ta karatun alqur'ani tare da cewa wasu malamai suna cewa bayan la'asar ba za ka yi ta ba da bayan asuba sai rana ta hudu ita sujada ta karatun alqur'ani ita ba ta cikin wannan hali me yasa saboda ita ba sallah bace ba sujada ce mai zaman kanta kamar yanda wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun kiyasta ta da sallah to ita ma ba ta cikin wannan hali ko bayan la'asar ko bayan asuba gaba ɗaya a waɗannan lokuta wato mutum zai iya yin su dan haka dai a takaice dai waɗannan lokuta guda biyar nafila wanda take mara digi to ba ta halatta wanda ba ta da sababi haka kawai baka tashi nafila ba sai ka ce sai bayan asuba ko kuma baka tashi nafila baka ce sai bayan la'asar zaka tashi kai nafila to wannan haramu ne baya halatta idan mutun yayi maimakon neman lada sai dai ya samu zunubi haka kuma ramuwar wato wannan wato ke da suna raka'atul fajr idan ta kuce maka nafila raka'a biyu da ake gabanin sallar asuba to suma wannan bayan gama sallar asuba kana iya tashi karamu su kamar yanda hadisi ne tabbatacce na cikin as-sunan na Ibn Majah bayan gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wani sahabi ya tashi yana sallah da ya gama manzon Allah yake tambayar shi wace sallah ce kake yi sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin asuba sune suka kuce mu sune na rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tanka masa ba shi ko duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai bai yi musu ba to tankar ya ce a ci gaba da yi domin baya ganin kuskure ya kyale wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن هبان لك جبير ابن مطعم الله إكرم سيدا كفدا وزعن الله صلى الله عليه وسلم يتي يا بني عبد مناف وزعن الله يتي يا كو يا أن عبد مناف عبد مناف kakani na hudu daga cikin kakannin daga cikin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa na farko shine Abdullah an gane ko Abdullahi shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakan shi shine Abdul Muttalib shi kuma mahaifin Abdul Muttalib wato shine Hashim shi kuma Hashim dan Abdul Manaf ne to ƴaƴan Abd Manaf sune suke kula da abin da ya shafi hidimar ɗakin Allah subhanahu wata'ala masallacin harami sune suke da wakilcin wannan wanda wannan wata daraja ce wanda Allah yake bance su da ita ma'ana sune masu kula da wato wannan Ka'aba makullin Ka'aba da komai a hannunsa yake da kula da wannan masallaci shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya bani Abd Manaf yace ya ku ƴaƴan Abd Manaf la tamna'u ahadan qafa bi hadzal baiti kar ku hana dide da mutun daya da yayi an gane ko yayi dawafi da wannan daki wa salla ko yayi salla ayyata sa'ati sha'a min laylin aw nahar a kuma wani lokaci yaso a tsawon dare ko a cikin yini kar ku hana duk mutumin da yake nihi yayi dawafi ko yake nihi yayi salla a nan wannan masallaci a tsawon dare da yini manzon Allah ya ce kar ku hana shi don haka wannan hadisi yana nuna mana salla ta nafila wato babu wani lokaci ke bantacce a tsawon dare ko a cikin yini da aka yi hani ga duk wanda yake anan kina masallacin harami na makka don haka a cikin masallaci harami na makka kenan a dukkan waɗannan lokuta guda biyar na hani ba sa ciki an gane ko sawa'an nafila raka'a biyu da ake bayan dawafi ko kuma nafila sallah ta nafila tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa raka'o'i na dawafi su ake ne kenan mutumin da yayi dawafi yazo zai yi wannan raka'o'i biyu da aka sunnanta bayan dawafi to kar ku hana shi a tsawon dare da yi wasu malamai suka ce hadisin yana nuni ba tsin tawafi baya da wani lokaci ke bantacce da aka yi hani a tsawon dare da yi a cikin awa 24 kar su hana daidai da mutum ɗaya wanda yazo yana nihin yayi dawafi kuma duk wanda yazo yace sallah zai yi ta nafila kuma kar su hana shi da haka aka ce a shi masallacin harami na makka kenan a tsawon dare da yini sallah ta nafila a kowane lokaci zaka iya kamar yanda yace fafa bi hadzal baiti wa salla ayyata sa'atin min laylin aw nahar wa salla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar tare da cewa malamai suka ce nafilar da ake yi bayan dawafi ita ce aka ce kar a hana mutum yayi kenan in dai mutum yayi dawafi kenan raka'atan tawaf su ma ba sa cikin hali kenan yasa saboda sababinta shine yin tawafi kenan wannan yana nuna kenan daga cikin zawatul asbab kenan kamar yanda al-Imam Shafi'i ya kafa hujja da wannan hadisi kenan duk sallah wadda take da sababi ba ta cikin hani kenan kamar yanda muka yi bayani a baya wa ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala ash-shafaqul khumra رواه الدار قطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر فاتو دقى عبد الله بن عمر الله إكرمه سيدا كيف قال للمن زان الله صلى الله عليه وسلم يجي الشفق شي شفقي الهمرة وتشيني جا دكي كسن شيوا أيما بايم فاد أورانا إن شي حديث ينا فسر منين الشفق idan aka ce ashfaqa shine al-humra kenan jan fadawar rana bayan rana ta fada ja da yake kasancewa a yamma shine ake kira da al-humra haka ne amma hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'ifi shine malam yake cewa ibnu khuzaima da wasu daga cikin malamai sun inganta cewa hadisi ne mauquf alawni umar ma'ana fada ce ta ibnu umar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ibnu umar na nihin ya fassara mana ni ake nihi da ashfaq ashfaq kenan shine jan fadawar rana wanda a Hausa ake kiran shi hamsin gobru kenan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتهل فيه الصلاة وفجر تهرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويهل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نهو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب استرحان واتو لك عبد الله بن عباس الله إكرم سيداك فدا وزان الله صلى الله عليه وسلم يجي الفجر فجران dan Allah yace shi alfajr wato kala biyu ne an gane ko alfajru fajran ma'ana shi alfajr kala biyu ne fajr yuharrimu ta'ama dan Allah yace akwai alfajr kinda ke haramta cin abinci ga menihin yin azumi amma ba ga kowa ba ga menihin yin azumi idan wannan alfajr yake toto yana haramta masa cin abinci وتهل فيه الصلاه كما ين صلى نا حلتا ا cikin sa ita ce kenan sallar asuba sai yace wa fajr akwai alfajr kinda taharum fihi salat nabiyun kenan yin sallah na haramta a cikin sa kenan shine salatu subhi ai salatu subhi sallar asuba kaga ina uzurin masu cewa mu wai masu bulaguro ne a gidan kar sai su yi sallah kafin ketowa alfajr ba su da sallah sallah ba abun nan ta sharadin ingancin sallah shine shigar lokaci duk wanda yayi sallah kafin shigar lokaci ba ya da sallah kuma ya aikata haram shine yace wa fajr yace akwai alfajr inda taharumu fihi salatu sallah ki haramta a cikin sa ai salatu subhi ita ce sallar asuba wa yahillu fihi ta'am kuma cin abinci na halatta a cikin shi kenan ga wanda yake nihi yin azumi yana halatta kenan a wannan lokaci yayin sahur ibn Khuzaima da al-Hakim an-Naisaburi su suka rawaito hadisin kuma sun inganta shi naga Hakim riwaya daga hadisin Jabir Allah in kara masa yadda kwatancin wannan hadisi amma ya dada fil ladhi yuharrimu ta'ama a al-fajr inda ke haramta cin abinci sai yace innahu yadhhabu mustaqilan fil ufki innahu yadhhabu mustaqilan fil ufki wato shi wannan alfajr idan yake to kenan wanda sallah take halatta a cikin shi cin abinci yake haramta to yakan yi tsawo ya meke a cikin sasannin sama ma'ana zai hada sasannin gabas da haske shine yace innahu yadhhab yana tafiya mustaqilan kenan yana mimekewa yana mai watsuwa fil ufuk a cikin sasannin sama zaka ga in ya keto gabas ta dauki haske sai yace wa fil akhir a ɗayan shi kuma wanda cin abinci ke halatta sallah ke haramta a cikin sa shi kuma innahu kazana bisirhan yanda ka san kamar wutsular wannan kamar wutsiyar dila ko kuma kace karambiki ko kuma kace yanyawa idan aka ce asirhan wato shine dila an gane ku ko kuma a Hausa har lokaci masa karambiki ko kuma kace yanyawa yanyawa ita ma wato nau'i ne na wannan amma ita ba dila bace ba ita ma sananniya ce ita ce wanda ake ce mata cira to kamar wutsiyar haka yake ma'ana in yake to shi wannan alfijir kin yakan yi shir haka a gabas zaka ga wani dan haske ne haka sabani ga shi alfijir na gaskiya shi gabas takan dauki haske mekewa yake sai kaga haske ya tafi sasannin gabas gaba ɗayan shi ya dau haske to wannan alfijir shi na farkon wanda in yake to kenan kamar wutsiyar dila yake wanda kuma ba alfijir bane ba alfijir ne amma cin abinci na halatta yin sallah na haramta a cikin shi shine ake kiran shi fajrul kadhib an gane ko alfajrul kadhib sannan shi kuma wanda cin abinci ke haramta a cikin shi sallah ke halatta a cikin shi shine wanda yace innahu yazhabu mustaqilan fil ufuq shine suke kiran shi alfajrul sadiq alfijir na gaskiya kenan wanda shi in ya kito haske ne wanda yake mekewa gaba sama sai ya cika sasannin gabas da haske to a takaice kenan wannan hadisi me yake tantance mana yana tantance mana alfijir kenan maimakon wancan hadisi da yake tantance mana ash-shafaq shi hadisin bai inganta ba shi kuma wannan hadisi wanda yake bayyana mana menene ake nihi da alfijir kenan alfijir kala biyu ne akwai na gaskiya akwai na ƙarya na gaskiya shine sallah ke halatta cin abinci ke haramta ga menihin azumi domin alfijir ya riga ya keto ubangiji ta'ala ya faɗa kwa yake cewa uhilla lakum kamar yanda yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين wato daga Abdullahi dan Mas'ud Allah in kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha wato fiyayyen aiki daga cikin ayyuka gaba daya wato shine yin sallah a farkon lokacinta an gane ku yin sallah a farkon lokacinta kamar yanda lafazin da ke cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan mas'ud yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu li waqtiha na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah yafi so yafi kauna sai yace yin sallah a lokacinta to shine anan yace tare da cewa wannan kenan game da sallolin da yin su a farkon lokacin su ya zama sunna mustahabba kamar yanda la asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya jinkirta ta da zaran lokacin ta yi manzon Allah ya kai haka magariba da zaran kaskon rana ya fake manzon Allah ya kan yi sallar magariba haka sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara ta da jijihi sallah ta azhar ita ma yakan yi ta a farkon lokacin da sai dai in lokacin tsananin zafi ne to jinkirta ta wannan sunna ce mustahabba haka sallar isha an so a jinkirta ta ga jama'a waɗanda suke hada abu daya an gane ko kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innahu lawaqtuha laula an ashukka ala ummati a hadisin da ya gabata wanda manzon Allah yayi jinkirta sallar isha har aka kai wajen wato tsakiyar sulusun dare wanda yake na farko manzon Allah ya fito akai sallah sai yake cewa wallahi wannan shine lokacin tafiyayye wanda ya dace da ita in ba dan kada na tsananta ma al'ummata to wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fiyayyen aiki a gun Allah sai manzon Allah ya ce masa as-salatu ala waqtiha kamar ayoyin da yake a wannan riwaya sai ya ce fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin da tare da cewa game da farkon wannan awwal lafazin awwal wasu malaman sun yi bayani akan shi wannan lafazin kenan iya abin da yazo as-salatu li waqtiha kamar yadda yake cikin waccan riwaya to amma li waqtiha ma'ana a farkon lokacin da ba tare da latti ba ubangiji ta'ala ya fi son haka me yasa domin yana daga cikin gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi ubangiji ta'ala ko ya jinjina ma mu'mine masu gaggawa akan ayyuka na alkhairi kamar yadda ya umarce mu da haka fastabiqul khairat kamar yadda ya faɗa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun kamar yadda ya faɗa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi Abdullahi dan Mas'ud da ya tambayi manzon Allah wani aiki ne yafi abun Allah manzon Allah ya ce sallah a lokacin da sannan ya tambaya na biyu ya rasulullahi sannan sai me manzon Allah ya ce sannan sai kyautata ma mahaifa yayi tambaya ta uku sannan sai me manzon Allah ya ce sannan jihadi domin daukaka addinin Allah yace wallahi inda na masa tambaya ta hudu hallo da yaban amsa dan dai kada ya tsananta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sai ya kyale bayan kenan sallah a lokacin da sai yace sannan sai da'a ga mahaifa sannan sai yace kuma sannan sai jihadi a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana yin sallah a farkon lokacin ta kenan sai dai sallar da aka su jinkirtar da ita kenan waɗanda ake son a yi su a farkon lokacin su akwai az-zuhr in dai ba lokacin rani ba haka la'asr ita kuma rani da damuna haka magriba ita ma ana so a gaggauta ta haka asuba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci yakan yi ta ne a lokacin jijjigi shine kuma farkon lokacin da wa ana abi mahzura radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuullah أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا wato daga Abu Mahzura Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace awwalul waqti ridwanullahi wato farkon lokaci samun yadda ce ta Ubangiji subhanahu wataala ma'ana yin sallah a farkon lokaci samun yarda ne ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wa ausaduhu yin sallah kuma a tsakiyar lokaci rahmatullahi wato jinkan Allah ne wa akhiruhu yin ta a ƙarshen lokaci afuwallahi wannan kuma rangwame ne na Ubangiji malam ya ce al-imam ad-darqutni shi ya fitar da wannan hadisi da dangane mai rauni kwarai haka al-imam tirmizi ta hanyar ibnu umar kwatankwacin wannan hadisi amma banda lafazin wa ausaduhu rahmatullah malam ya ce shi ma dai hadisi ne ba'ifi a takaice dai hadisin mawdu'i ne hadisin ƙarya ne kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ce yin sallah a farkon lokaci samun yarda ne ta Ubangiji to wannan dama akwai hadisin da ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma taqarraba ubangiji ta'ala da kanshi yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna sama da abin da na farlanta masa Allah ya farlanta mana sallah menene farkon wato sallah take zama farilla akan mu da zaran lokaci ya shiga abinda Allah ya farlanta maka ka tashi ka bada shi a cikin lokaci to Allah ya fi son haka amma wannan hadisi shi ba hujja bane ba na cewa farkon lokaci samun yarda ce ta Ubangiji tsakiyar lokaci jin kai ne na Ubangiji subhanahu wataala wa akhiruhu afuwallahi ƙarshen lokaci kuma rangwame ne na Ubangiji subhanahu wataala a takaice duk sallar da ake son a yi ta a farkon lokacin ta to abin da ya dace mutum ya yi ta a farkon lokacin ta wanda kuma ake so a dan jinkirta to wannan kuma sunna ce a jinkirta ta وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد دلوء الفجر إلا ركعتي الفجر ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Umar Allah ya karamu su yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la salata ba'da al-fajr babu wata sallah bayan ketowar al-fajr illa sajdatayn wato sai rak'atayn al-fajr kawai sai rak'atayn wannan rak'atayn al-fajr in dai al-fajr ya keto to ba maganar kai wata nafila nafilar da zaka iya yi kawai sune rak'atayn al-fajr mun gane ku kenan in alfajir yake to ba maganar wata nafila sai dai in masallaci sai dai wanda take da sababi amma in dai ba wanda take da sababi ne to ba maganar kai nafila mutlaka haka kawai baka tashi yin nafili sai bayan ketowar alfajir to baya halatta iya abinda zaka iya yi kawai shine rak'atul fajr shine yace la salata ba'da alfajr babu wata sallah bayan ketowar alfajir illa sajidatayn sai dai wato raka'atul fajr sujada guda biyu sune raka'atul fajr amma ka zo masallaci to zaka iya yin tahiyatul masjid sannan kai raka'atul fajr tare da cewa in kai wannan raka'atul fajr in dai baka yi ta a gida ba in ka zo masallaci in kai ta ta tsaya maka matsayin tahiyatul masjid daman wanda ya shigo masallaci da nihin zama shine baya halatta ya zauna ba tare da yayi sallah ba amma in kai raka'atul fajr a gida idan ka zo masallaci to anan sai kai tahiyatul masjid zaka zauna kai jiran liman ba zaka zauna ba haka kenan anan nafila marar sababi baya halatta bayan alfajir yake to sai dai in raka'atul fajr ce sai kuma wanda take da sababi wato shine yace akhrajahu al-khamsa illa an-nasa'i a riwaya ta Abdurrazzaq a cikin littafin sa al-musannaf Abdurrazzaq ibn al-Hammam ibn Hammam al-Himyari as-Sana'ani yace la sala manzon Allah yace la salata ba'da dulu al-fajr babu wata sallah bayan ketowar al-fajr yace illa raka'atayn al-fajr sai kawai raka'o'in al-fajr kenan shine ya bayyana wannan riwaya ta bayyana kenan me ake nihi da sajdatai kenan sune raka'atayn al-fajr وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألت فقال شجرت الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفا نقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى وتدغ أم سلمة ماتر منزان الله صلى الله عليه وسلم الله إكرامه يدا take fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallah ta al-asr tace ya shiga daki na fa salla rak'atayn manzan Allah sai ya salla rak'a biyu fa sa'altuhu sai na tambaye shi nace ya rasulullahi kai hani game da yin sallah bayan sallah ta al-asr kuma yanzu kai ga ka kana yi manzo Allah sai ya ce shugiltu ar-raka'atayn ba'd adh-dhuhri an shagaltar da ni ne game da yin raka'a biyu ta bayan azhar kenan daga cikin ar-rawati domin akan yi hudu kafin azhar biyu bayan azhar manzo Allah ya ce an shagaltar da ni ban samu na yin su ba saboda wasu baki sun zo gunshi bai samu ba yi wannan raka'o'i biyu na bayan azhar manzo Allah ya ce fa sallaitu huma al-an sunni na sallace su a yanzu kenan rama sunni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fa qultu sai nace masa afa na qadhihi ma idza fatata ya rasulullahi mu ma yanzu idan sun kuce mana muna iya rama su kana la manzo Allah ya ce a yace a yake ni a kenan ba za ku rama ba al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al-musnad hadisi ne ingantacce haka na ga al-imamu abu daud riwayar sa daga aisha Allah ya kara mata yadda kwatankwacin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun ya shiga dakin ta bayan la'asr sai yayi nafila raka'a a takeice wato jumhurin malamai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ramuwar kenan sallar irin waɗannan ar-rawatib yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan rama irin wannan sallah bayan la'asar dan haka da aka tambaye shi mu ma rama manzon Allah yace a tare da cewa al-Imam al-Baihaqi shi yana ganin cewa mutum yana iya ramawa kenan asalin yin sallar bayan la'asar shine ya haramta amma shi yana iya yi sai yake cewa kenan ramuwa ga duk wanda ya kuce masa ma zai iya ramawa amma wannan hadisi malamai suka ce shine dalilin da yake nuna cewa khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Ummu Salama ta tambaya shin mu ma mun rama in sun kuce mana manzon Allah yace a'a dan insha Allah mu zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك